Yana dukan rai ya bakin ganga soyayya ce
abin ya motsa yana dukan rai ya bakin ganga soyayya ce
What's up, mates?